Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaro sun samu nasara hallaka ɗan bindiga sama da 200 a jihar. Jihar Niger dai na fama da matsalar ɗan bindiga da suka addabi jama'a da yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ƙona gidajen jama'a, sannan da kisan babu gaira babu dalili. A wani taron manema labarai, kwamishina na ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma kula da tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Omar, ya ce gamayyar jami'an tsaron da suka hada da sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an tsaron farin kaya na civil defense, sannan da 'yan banga, sun tafka gumurzun da yasa suka hallaka waɗannan 'yan fashin daji da suka haura 200 a garuruwan babban lamba da ke ƙaramar hukumar Kwantagora da kuma Kundu ta yankin ƙaramar hukumar Rafi.
Allah ya bamu nasara sosai, jama'an tsaronmu da 'yan banga da mutane ma 'yan ƙasa sun tashi. Allah ya bamu nasara, an kakkashe su fiye da mutane 200. Mun samu babura da yawa, baburan muna ganin sun kai wajen 100, wayansu suka sun kone, wayansu su ba sun gudu.
Bangaren jami'an tsaro an samu inda suka rasa rai,
mun samu wayansu da suka samu sun ji rauni suna asibiti, kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Dai wajen mutum guda 2 da suka rasa rayukansu.
Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Niger ke ƙara nuna damuwa akan halin zullumi na fargabar waɗannan 'yan fashin daji. Alhaji Awaisu Giwakuta shugaba ne na al'umma a jihar Niger.
Amma yau shiga a garin ƙasa haka a ce ko ina nan mina ya rage fa, mina cikin garin mina ya rage fa, ba shigo ba kaɗan ya rage wa mutanen nan za su shigo cikin garin mina fa. Don Allah, bai kamata a bar mutanen Niger ana ta na kasa su, wai laifi ne mutanen Niger suka yi.
Bayanai dai sun nuna cewa a yanzu haka akwai ɗaruruwan garuruwa da suka zama tamkar kufai a wasu yankuna na ƙananan hukumomin Rafi, Shiroro da kuma ƙaramar hukumar Mariga, a sakamakon yadda waɗannan 'yan bindiga suka tarwatsa al'ummomin da ke zaune a cikinsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.